الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna yi ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala godiya alhamdulillah والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين منا إما الله سبحانه وتعالى بوديا بسغ بيواتي da ya ba mu ikon haduwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin At-Tafsiratu fi Ulumil Qur'an kamar wanda aka saba a daidai wannan lokacin wanda darasin mu da ya gabata a wannan littafin shine darasi na 14 inda muka shiga cikin Al-Mabahasu Samin mabincika ta 8 mai bayani game da jam'ul qur'anil karim hada alqur'ani mai girma inda darasin mu da ya gabata na ainihi 14 mun ji mun tattauna abubuwa da dama a cikin wannan darasi inda muka ji yadda rubuta alqur'ani ya kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda ana yin rubutun akan alluna irin na dabbobi kamar kashin kafada na dabba da sauran wasu hatu da sauran wasu kankarin ne da sauran wani bawa na itace kamar irin bawon da bino da sauran nau'ukan itace wadanda an yi rubuta shi alqur'ani a rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan wayi ya sauko wanda yau insha Allah subhanahu wa ta'ala a warkon darasin mu na 15 zamu fara ne akan shahi na 31 a cikin wannan littafi inda malami ya rubuta daidai kan gaba cewa al-ba'ithu ala kitabatil qur'ani fi ahadin nabi sallallahu alaihi wa sallam alba'ithu sababi ko mahari ala kitabatil qur'ani akan rubuta alqur'ani mai girma fi ahadin nabi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam zamu ji abinda sababi abinda an mawari na rubuta alqur'ani a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda darasin mu da ya gabata ya fayyace muna bayani akan cewa ga nau'ukan wurare inda aka yi samu ana rubuta alqur'ani idan alqur'ani ya sauko annabi yakan kirayi kuttabil wahayi marubuta wahayi wanda annan tare da shi ce cewa ne ka rubuta sai ya rubuta ko akan kankara ko akan wata ko akan wani nau'in abinda za a iya rubutawa to sai malame ce na daya daga cikin mawarin rubuta alqur'ani a zamanin rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mu'adadatul maktubi mu'a da datul maktub shine karfafa abinda ake rubutawa mu'ada datul maktubi karfafa abinda ake rubutawa lil mahfuzi ga abinda aka kiyaye abinda an riga an hardace an tsare shi cikin gaba to sai a rubuta shi sai zama wannan rubutawa ya zama wani nau'i na karfafawa ga shi abinda aka hardace litatawaffara lil qur'anil karimi kullu awamil al hifz wal baqa litatawaffara saboda ya kammala lil qur'anil karimi ga al qur'ani mai girma a samu ya kammala ga shi wanga babban littafi na al qur'ani mai girma kullu awamil al hifz wal baqa dukkanin wasu abubuwa da ake da bukata na hardacewa da kuma tabbatarsuwa an hardace cikin zukata an rubuta shikenan abinda aka hardace ya tabbata mahari na farko kenan walida saboda haka ne kana al muawwalu alaihi inda al jam'i sai kasance abinda ake dogaro da shi a lokacin da ake hada al qur'ani الحفظ والكتابة أنا دوغارا أيائي ربوطة القرآن دا أبين دا أكا هردة دا كما أبين دا إكي غاشي ربوطة أورين كتاب الوحي وانغا شيني مهاري نهاركو نربوطة القرآن أزامن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيو daga cikin sabubba ko mawarin rubuta alqur'ani a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam tablighul wahyi iyar da sako na manzanci alal wajhil akmal akan fuska kammalalliya li'anna al-i'timada ala hifzi sahaba saboda dogaro game da har da sahabbai fa hasbu kawai gairu kafin wannan ba mai isana ba a dogara ga har da sahabbai wannan ba zai isa ba ya zan ba rubuta alqur'ani ba li annahum saboda su sahabbai urdatul lin nisyan wadanda ana iya gitta su ne ga mantuwa ma'ana mutun ya har da ce wani gwargwado na alqur'ani kuma sai ya zo ya manci abin nan da ya hardace to sai ya zama abin da aka rubuta kenan yana nan tabbaci awil mauti ko kuma mutuwa abin da yasa in an rubuta abu ya tabbata su ma haddata alqur'ani sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna zuwa su cikaro da mutuwa a kashe su ko kuma su mance bisa ga abin da suka haddata wa ammal kitabatu amma abinda aka rubuta fa baqiyatun abin nan yana nan tabbace daga ga hayyo hakobe duk abinda aka rubuta to abin nan ya tabbata shekara da shekaru an dogo gashi nan kamar yau aka rubuta to sai zamana shine mahari na biyu na rubuta alqur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa inna ma lam ya'mur an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi jam'i alqur'an kawai annabi bai yi umarni ba da cewa a hada alqur'ani bi mushafin wahid a cikin wato littafi guda kamar wanda alqur'ani yake rike ga hannuwan mu a wannan rayuwa ta mu ta yau kawai abin da yasa annabi bai yi haka ba lima yati saboda abin da bayanin sa zai zo nan gaba na daya inna hatimama sahaba hakika himmantuwa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam innama kana bihibzihi, kawai ta kasance ne game da haddace alqur'ani, wastizharihi, da kuma tabbatar da alqur'ani, da kafa alqur'ani ya zama an tabbatashe shi, an kafe shi. La bi kitabati, ba ta hanyar rubuta shi kawai ba, wa naqashihi, da kuma zana wannan rubutun na alqur'ani. Yamma su hadda cewa da kafa hadda, da tabbatar da ita, da tsare abinda aka haddata. Nabi, wannan shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai umurni ba da rayuwarsa a tara alqur'ani a cikin littafi guda, illa dai ga yana an rubuta a wurare mabambanta, kuma rubutun alqur'ani ya kammala a wuraren da su marubuta alqur'ani na Annabi sallallahu alaihi wa sallam suka rubuta alqur'ani, yana nan an tara an kammala, yana a wuri guda. Ma'ana duk da karkasuwarsa a wurare mabambanta, to an dai kammala cika rubutun alqur'ani da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai dai ba a game shi ne aka hade a wuri guda ba, Annabi yana da ransa. Amma hadawar da aka yi masa a bayan wucewar Annabi, ai duk abin da Annabi ya hura a aza sura wuri kaza nan aka aza, a aza aya wuri kaza nan aka aza, babu wani ragi ba ƙari. Na biyu, daga cikin abin da ya sa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai yi umarni ko horo ba na cewa a rubuta alqur'ani a hada shi wuri guda da rayuwar shi, ma kana yatarqubuhu ar-rasul, abinda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana jira, min wurudi ziyadati na taho wa qari, idan yasa aka hada alqur'ani wuri guda kuma sai gashi ashe wahayin bai kare ba, Allah ya koma karo mishi wani sako, to ina za a sa? Don haka sai yasa jiran dakon karo sako na kawo wahayin alqur'ani, sai zama na Annabi bai umarni da a hada shi a wuri guda ba. Aw nasikin li ba'di ahkamihi, ko kuma dakon tawowa, ko jiran zuwar shahewar sashen wasu hukumce-hukumce, tun da dama cikin an saukan ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alqur'ani yana saukowa, wani zibin sai ga wata aya ta zo ta shahewata, ko wani hukuncin ya zo ya shahe wani. Farkon bayanin cewa idan mutum ya kasa azumi, an ce ya yanta bawuya kawai, ba a ambaci kalarta ko siffarta ba, sai gashi an yi magana cewa a itiqraqabatin mu'mina, sai zamana bayanin aya ta biyu da ya zo ya gusar da aya farko ga sakin kalmar a mu'mina mutlaq itiqraqaba, amma da aka ce mu'mina sai zama an sa kaidi, wacce boyata za a yantawa wadda an mu'mina. To da sauran bayanai waɗanda suka yi kama da haka, waɗanda dakon tahowar wannan bayani, na daga cikin abin da yasa shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai umarni da a hada alqur'ani a lokaci guda ba, ko kuma a wuri guda, ko a littafi guda da rayuwar shi Annabi sallallahu alaihi wa sallam. To wannan kenan. To sai ya zamana falamma ko libadi ahkamihi au tilawatihi, ko shaye abinda ya shafi sasan hukumce-hukumce, ko kuma karatun alqur'ani a ce kaya aya kaza, yanzu ta dauke bata daga cikin waɗanda ake karantawa, an dauke ta, ma'ana an shahe kenan. Falamman qada nuzulahu, lokacin da sauka alqur'ani ya kammala, bi wafati da mutuwar Annabi sallallahu alaihi wa sallam, wa umina, aka amince ma majibu ziyadatin tawar kari ya zamana alqur'ani ya riga ya kammala ya cika ba a dakun tawar kari saboda Allah ya karɓi rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma shine manzo na karshe ba wani manzo da zai zo da wani bayani na ƙarin alqur'ani wa umina aka amince ma maji'u ziyada cewa babu wani ƙari da zai tahowa aw nasbin aw nusbin ko kuma bayanin cewa an shaye aya kaza alhamdulillahi ta'ala sai Allah madaukakin sarki ya cusa ma al-khulafa ar-rashidin mama ya shiryayyu idan kai magana dangane da khulafa ar-rashidin ana nufin Abubakar da Umar da Uthman da Ali radiyallahu anhu majma'i to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya cusa musu hada al-Qur'ani ay yajma'uhu fi makanin wahidin a hada al-Qur'ani a wuri guda sai zamana wannan tunani ya zo musu tunda sun san cewa al-Qur'ani yana nan ko ina aro rubuta marubuta wahayi sun rubuta Qur'ani ya kammala kuma wanda ake saukar mu da al-Qur'anin shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koma zuwa ga Allah Allah ya karɓe ransa to yanzu tunane ya zo na a hada alqur'ani kamar wanda annabi yayi umarni idan an sauko da sura ko aya yace a rubuta ta ga wurinta ga kuma yadda take to ne kenan to wanga kusan mafari ne ko sababi babba wanda yasa su mama ya shiryayyu suka yi himma na ganin cewa an hada alqur'ani bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to malam yace mana a cikin abu na gaba jam'ul qur'ani hada alqur'ani fi ahadi abi bakrin a zamanin abubakar radiyallahu anhu wa arda saboda bayan da Allah ya karɓe rayuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sahabbai sun zauna sun tattauna sun yi muhawara da ƙarshe suka zaɓi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu wa arda ya zama shine khalifa na farko saboda bibiya da suka yi da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake jagorantar da shi idan annabi na da uzuri ko bashi da lahiya sai ya jagorantar da shi akan ya ba mutane sallah sai ya zamana su ma sahabbai sun haɗu gaba ɗai akan ya zamana Abubakar shine khalifa na farko to a zamanin da Allah ya sa Abubakar Allah ya ƙara masa yadda ya zama khalifa to sai ga yadda aka hada alqur'ani a zamaninsa lamma tawalla Abubakar as-Siddiq al-khilafata lokacin da Abubakar Siddiq Allah ya ƙara masa yadda ya jagoranci khalifanci bayan da wafati rasulillah bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana awwalu amalin sai kasance farkon aiki wanda yasa a gaba qama bihi wanda yake ya tsaye da shi farkon aikin da ya fara wanda ya tsaye da shi shine muharabatu ahli ridda ya kantar waɗanda suka yi ridda in tawaye dama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gungun sahabbai sun taru yace man kana ya'budu muhammadan duk wanda yake bautar annabi Muhammad fa inna muhammadan qad mata hakika ne Muhammad ya rasu amman kana ya abdullah duk wanda ya kasance yana bautar Allah subhanahu wa ta'ala fa inna Allah hayyul la yamut lalle Allah rayayye ne dawwamamme da baya mutuwa daga nan bayan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai aka samu gungun yan tawaye wanda ajjagoran su Musailamatul Kazzab ya fara da'awar cewa ai shi annabi ne har an saukar masa surori a cikin alqur'ani yana kira na jama'a su zo su yi mubai'a gare shi su yadda cewa shi annabi ne in ba su yi haka ba kuma to ma shi ha ya shirya ya gyara yaki za a yi don ya tabbata musu cewa shi manzo ne wanda wannan waƙiya ta auku ne a harin Yamama yaƙin Yamama waƙa'atu Yamama inda shi Musailamatul Kazzab yana da wato ainihi kusan kabila ta ƴan kabila ta sun yi mai mubai'a sun miƙa wuya gare shi sun yadda da cewa shi annabi ne mai yawa daga cikinsu sun yadda da haka to wannan sai ya ba shi ƙwarin gwiwa ya ci gaba da abin da yake yi a wannan lokacin Allah ta'ala ya sa da rayuwar Khalid bin Walid Saifullah al-Maslul wanda Khalid ibn al-Walid ya ainihi jagoranci kai farmaki ga shi Musailama tare da waɗanda yake mabiya na Musailama inda Wahashi wanda shi Wahashi shine ya kashe Hamza kawun Annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma kanin mahaifinsa Hamza bin Abdul Muttalib to Wahashi yana da hadi a cikin rayuwarsa cewa canda ya kasance ya bakanta ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dalilin kashe Hamza don haka sai kudurta yanzu abu na gaba wanda yake sanya kashe Musailama don haka lokacin da aka tsaye da ranar yaki aka ci gaba da fafata yakin da Musailama da runduna da Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda ya tura wadda Khalid ibn al-Walid ke jagoranta sai kasance Musailama yana ganin abin da yake gani saboda Wahashi abin da ya sa gaba kawai kashe Musailama bai damu da kowa da a cikin fagen daga ba a'a wa a harinsa Musailama yana sanya ga bayan shi da abin ya kai inda ya kawo Musailama yana da wata gadina ya ga cewa an rinjaye su kuma ba su da wata nasara kawai sai ya ja mabiya su ga sheka yana kiransu ila al-hadiqa su tayi gadina suka shiga bayan sun shiga matsara sun zo sun tsare daga baya so gungun musulmai suka zo karkashin jagorancin Khalid suka tsallaka aka bude kohar aka kashe matsara kohan aka shiga ana nan dai sai da ta kai ga Wahashi bin Harb shine ya kashe Musailama yayi sujada yana godiya ga Allah da ya zama wanda ya bakanta ran Annabi sallallahu alaihi wasallam a dalilin kashe Hamza yanzu kuma gashi ya kashe wani maki Allah madadin wancan aikin da ya taba yi da lokacin da Abubakar Siddiq ya jagoranci khalifanci bayan Allah ya karbi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai zama farkon aiki wanda ya sa gaba shine yakar yan tawaye waɗanda suke karkashin jagorancin Musailama wal qada'i ala hadhihi al fitna da kuma kai karshen wagga fitina ta su saboda duk sanda akwai yaƙe cikin al'umma to yana da wahala al'umma ta samu ci gaba don haka sai da mana Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yadda ya bada kula mai girma wajen ganin an kai karshen wannan fitina ta waɗanda suka zo suka yi ridda bayan da suna musulmi da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su kuma sun yi mubai'a da biyayya ga wani wai shi Musailama suna ganin cewa kusan annabi ne walamma waqa'at mawqi'atu al-yamama lokacin da fagen daga na yakin Yamama ya auku an sa rana an sa lokaci an tsaye da inda za a haɗu don a kafta din sana ta itne ashara lil hijra wannan yakin ne mama ya haɗu ne a lokacin da wato hijira ta kasance shekara 12 da yi bayan shekara 12 da hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yau muna kusan 1440 to sai zamana wannan yakin da aka shirya kutila fiha kathirun min qurra'i sahaba sai Allah ya jarabi musulmi aka samu makaranta alqur'ani ne daga cikin sahabbai masu yawa aka kashe su kila wasu daga cikin masu bada bayani ko masana tarihi suka ce kam sumia an kashe a mutum 500 wa kila 700 wasu suka ce an kashe sama ga mutum 700 wanda akwai makaranta alqur'ani ma haddata a cikin wannan adadin da aka kashe falamma wasala al-khabaru lokacin da labari ya kawo ila al-madina zuwa madina tunda ita ce headquarter inda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rayu matsayi ne na shugaba na duniya gaba daya da Allah ya aiko shi matsayin manzon Allah zuwa ga al'umma to sai da mana duk wanda a halifa yana matsayin a wannan bada kula ga addini a madadin annabi sallallahu alaihi wa sallam matsayi ne na khalifa amma ba annabi ba to lokacin da labari ya kawo a garin Madina to hala dalika Umar ibn al-Khattab sai ya razana ko ya girgiza Umar dan Khattab cewa gashi yanzu an tafi wurin yaki an samu jarabawa na fashalu na kariyar daga an kashe akalla mutum 500 ko 700 kamar wanda ake cewa bada kala ala abi bakrin wa akbarahu al-khabara to lokacin da aka dawo sai ya shiga wurin Abubakar sai ba Abubakar labari cewa ga abin da ya kasance wa akbarahu al-khabara wa bayyana lahu ma ya kashahu yace to ga abin da ya faru an kashe mutum 500 ko an kashe mutum 700 da Umar ya shiga wurin Abubakar sai ya bashi labari ga abin da ka faruwa kuma ni na girgiza wa bayyana lahu ma ya kashahu ya bayyana mai yace to ga fa abin da nika ji mana tsoro min da ya alquran na tozarta alqurani mai girma idza kathura alqatl idan kisa yayi yawa ana tayi a wurin yaki ana kashe wani gungun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wadanda sune mahaddata qurani to ina jin tsoron a waye gari ya zamana alqurani ya zama babu shi tabbace tunda mahaddata ne to kuma ga mahaddata ana kashe su to wannan abin da ya kai ga Umar Allah ya kara masa yadda kenan ya bide Abubakar akan cewa a hada alqur'ani wuri guda ga abin da yake jin tsoro yace fi qurra'i sahaba game da sha'anin makaranta alqur'ani na sahabbai da kisa yayi yawa a cikin su wa qasaraha alaihi jam'al qur'an sai ya nemi cewa to abin da nika so ina roƙonka a hada alqur'ani wuri guda fataraddada Abubakrin awwala da ya wada ma Abubakar sai Abubakar ya tsaya yana tunane yana ganin hada alqur'ani kamar wani abu ne zai zo da shi daban li anna zalika amrun saboda wannan wani al'amari ne muhdan sabo lam takullahu sabika wanda bai samu gabatuwa ba fi ahadi rasulillah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na Umar ya gaya ma Abubakar sai Abubakar ya tsaya yana nazari yace to wanga abin bai faru ba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na hada alqur'ani wuri guda a game shi ya zama gashi matsayin littafi guda sai zamana yana tunane wa kana Abubakrin ahrasan nas Abubakar ya kasance shi mafi kwadayi na mutane alattiba'i rasulillah akan biyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa mujanabati kulli ma lam yafalu kuma shi yayi kowa kokarin kaurace ma duk wani abinda annabi bai aikata ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa li'annahu saboda shi Abubakar Allah ya kara mishi yadda kariha yayi kyamar ayyan zila nafsahu ya saukar da rayuwarsa manzilata masauki ko matsayin mai yazidu wanda ke kara wanda yazo da wani kari wanda ya kawo wani kari idan ya hada alqur'ani wuri guda to kamar yazo da wani abu kari ehti ya dawo fi din domin kewayewa sa ga addini aga kamar wai shi ya kawo wani abu dan kewaye addini alhatiya da rasulullah akan kewayewar annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yazo da wani abu da shi annabi bai zo da shi ba walakinnahu sai dai wada al'amari yake ba'da niqashin tawilin bayan tattaunawa mai tsau ma Umar radiyallahu anhu tare da Umar Allah ya kara masa yadda gaba daya iqtana sai Abubakar yannazu bi sawabi ra'ayhi da dacewar fahimtar Umar wa zahara lahu wajhul maslaha sai bayyana mai yace to ga abinda a huska ta maslaha fi a cikin wannan bayani ya fahimci bayanin ga da Umar yayi mai haka ne abubuwan ga da ka faruwa in an ce za a dogara ga mahaddata alqur'ani za a waye gari babu su kuma wadancan wuraren da aka yi rubuce na alqur'ani aka ajiye yana yiwa wani abu ya zama ya bace ko gara ta canye ko abin ya zama dai babu shi wa alima anna zalika aljam sai gane cewa wannan hada alqur'anin da ake so a yi wuri guda bisa ga shawarar da Umar ya bayar wa illam yaf'alhu ar-rasul ko da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama bai aikata shi ba min akbari yana daga cikin mafi girman wasa'ila hizzul qur'an hanyoyin maharzata alqur'ani alkarimi mai girma in ana son harzata alqur'ani sai zamana an hada alqur'anin wuri guda an rubuce shi to zai taimaka kwarai wajen yanda za a iya haddace alqur'ani kamar da mu muna shaidon haka yanzu kana rike da alqur'anin ka sai ka buda ka karanta in ka tabbatar da ka haddace abin da ka karanta sai ka rufe alqur'anin gobe in ka dawo kuma nan za ka tashi wurin da ka tsaya to wannan kenan rubuta alqur'ani ya zama mahari ko hanya ta samun haddace alqur'ani mai girma kamar wada Umar ya bayyana duka ga wannan shawara da ya gita ma Abubakar Siddiq Allah ya kara musu yadda wasu ya natini da kuma tsare alqur'ani min ad-daya'i daga tozarta ga ina haɗauri guda shikenan ba wani abu da ake ganin zai iya zuwa ya samu alqur'ani da zai iya kawo tisgaro ga alqur'ani wa annahu laysa fihi shay'un min az-ziyada haqiqa wada al'amari yake babu wani abu na ƙari alahtiyadir rasul bisa ga yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake waye alqur'ani ma'ana duk wanda manzon Allah yace a rubuta alqur'ani da rayuwarsa kamar yadda aka aje shi a cikin kiraga na watu da kankara da sauran durin da aka aje shi ga bawa to ta haka ne za a rubuta alqur'ani bal kama bar magana na cewa a samu wani ƙari na zuwa da wani abin da annabi bai zo da shi ba a'a kama bawwa ga magana huwa mustamiddun shi wani abu ne da za a jingina min al-qawaid daga cikin wasu shikashikai allati maddaha rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam allati mahadaha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam za a rubuta alqur'ani ne bisa ga wasu shika-shikai da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shimfida bita shari'i ta hanyar shari'antar da a kitabatul Qur'an bita shari'i kitabatul Qur'an al-Karim ta hanyar shari'antar da rubuta al-Qur'ani mai girma kamar wanda duk manzon Allah ya ce a rubuta to haka ne za a rubuta ba za a zo da wani sabon abu ba daban wanda wani ya ce ga wani za a yi ba qadama ala tanfidi ra'i Umar sai Abubakar Allah ya kara masa yadda sai ya ci gaba akan zartar da wannan fahimta ta Umar la tilkal maslaha saboda waccan maslaha da Umar ya ce yana ganin wa in an ci gaba da kashe makaranta al-Qur'ani to za a ko samu tisgaro dan wani lokaci za a waye gari duk mahaddata al-Qur'ani an kashe su sannan inda aka ajiye al-Qur'ani ta hanyar rubuta shi ga bawa da sauran abubuwan da aka rubuta a nemi wani abin kuma ba a sama ba fa arsala sai Abubakar ya aika Allah ya kara mishi yadda ila Zaid bin Thabit zuwa ga Zaid dan Thabit ba'da istisharati Umar bayan in shawara da Umar sai ya aika yana yad'uhu yana kiran Zaid dan Thabit a gaya ma Zaid dan Thabit Abubakar Siddiq khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kira ne ila kitabatul Qur'ani zuwa ga yin shawara domin rubuta al-Qur'ani tunda shi zai yana cikin kutabil wahyi wa jam'ihi da kuma hada shi fi makanin wahid a wuri guda idan a tattara rubuce-rubucen da aka yi na al-Qur'ani a doko a hada wuri guda a aza shi bisa ga yadda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hura a waye gari ya zama littahi guda wa inna ma athara as-siddiq zaidan kawai Abubakar Siddiq ya zabi Zaid ibn Thabit bi hadhihi al-manqaba da wannan matsayi da wannan daraja ma anna fi sahaba tare da cewa a cikin sahabbai akwai wanda yake man huwa akbar minhu wanda yahi Zaid sinnan shekaru akwai sahabban da aka gaba ga Zaid waɗanda sun girme mai wa aqadamu minhu islaman kuma akwai waɗanda sun riga Zaid musulunta amma duk da haka sai Abubakar Siddiq radiyallahu anhu warda ya aika yana neman Zaid ibn Thabit akan yazo ga shawara da aka yi kuma yana sai ya zama cikin waɗanda za a yi rubutun tare da zuwa wa tar fadail kuma akwai waɗanda suka yi Zaid falala suna da wasu falaloli masu girma li'annahu kana min ash'ari sahaba saboda yana daga cikin shahararru na sahabbai itqanan waɗanda suke da wato kiyayewa li'idil qur'anil karim ga haddace al-qur'ani mai girma kullihi ga baki ɗayansa Allah ya yi mai baiwa da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi Zaid ibn Thabit ya haddace al-Qur'ani ga baki daya wa wa'yan li hurufihi kuma ya kiyaye dukkan harufa na al-Qur'ani dai inda ha'un yake sinun sadun ko ina ya riga ya kiyaye da haka kenan ya riga ya zama ubu ya zama member wanda za a zauna da shi domin rubuta al-Qur'ani ya dawo wuri guda gashi an hada shi wa da'a li qira'atihi kuma wato yana da itqani wajen bayar da karatun al-Qur'ani zai karanta daidai ba wani abu da ake nema na karatun al-Qur'ani ya zama Zaid ibn Thabit ya rage argarsa har da ce da take cike da madana sai zamana wa dabtan da kuma tsari li'irabihi wa lughatihi shi zai daga cikin abinda Allah ya mishi na baiwa yana da tsari na li'irabin al-Qur'ani da sanin lugha al-Qur'ani wa kana mudawiman ya kasance mai dawama likitabatul wahayi ga rubuta wahayi lir rasul ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da aka lokacin da alqur'ani yake ruwaita yake saukowa da rayuwar annabi Zaidu yana cikin marubuta da haka kenan akwai itiqani ga Zaidu wanda Allah ya shibya bashi baiwa na sanin li'rabin qur'ani da liga alqur'ani da tsarin alqur'ani da bayar da karatun alqur'ani da kiyaye harufa alqur'ani da kuma harzace alqur'ani ga baki daya wanda wannan baiwa ce babba da Allah ya yi ma Zaid ibn Sabit radiyallahu anhu wa arda wa kana ma dalika shi Zaid ya kasance tare da duk irin wannan falala da baiwa da martaba da daukaka da Allah ya yi masa aqilan ya kasance mai kaifin hankali wari'an kuma mai tsantseni menene ma'anar tsantseni Zaid ibn Sabit baya da kwadai idan ana raba wani abu
lokaci
to insha Allah kadai rage in kawo gaba sai in tsaya idan ana rabon wani abu Zaid ibn Sabit bai gita wurin nan don a gane shi a bashi a ba kamar irin wanda muke na ba in kaga ana rabon wani abu sai ka kama kokari don a ga ka sam Zaid bai yin kusa da wannan yana tsantseni matuka kamiluddin kuma yana da kammalallan addini wal adala da adalci shedu ya kai ya kawo auren Zaidu ma'amunan kuma gashi amintacce ne alal qur'ani akan alqur'ani duk wani abu da ake so na alqur'ani Zaidu amintacce ne gairu mutahamin ba wani abin tuhuma bane bidinihi ga addini ne wala kulukihi ko dabi'a ce addini ne lahiya lau dabi'a ce lahiya lau fashama fihi min al-mazaya sai zamana Allah ta'ala ya tattara mishi wasu darajoji wal qasa'is da wasu abubuwa da aka kebanci Zaidu malami yashami ila gairihi wanda wani daga cikin sahabbai bai hada waɗannan huskokin ba mina kabarin sahaba daga cikin manyan sahabbai fali zalika tarau Abu Bakr da mai tambaya yawa Abu Bakar tambaya cikin sahabbai me yasa ka zaba Zaidu ga manyan sahabbai da suka riga shi musulunci wasu ma in ka so ka ce sun haihe shi ya faɗi waɗannan abubuwa na darajoji sai ya zaɓe shi lil qiyami bi hadhihi almuhimma saboda tsayuwa da wannan aiki al'azima mai girma kuma ji irin yadda Allah ka hihita wanda ya so ya hihita a cikin al'umma ga Zaid ibn Sabit wanda bai mai shekaru na mai yawa ba a cikin sahabbai ya samu daukaka da matsayi inda aka yadda ma matsayin mai ba da shawara da kuma rubutu a lokacin da ake hada alqur'ani wanda in Allah ya kaddara a darasin mu na gaba za mu ji yadda bayanin rubuta alqur'ani ya kasance a zamanin Abu Bakar radiyallahu anhu yanzu mun dai ja yi bayani akan abubuwa guda biyu Umar ya ba da shawara Abu Bakar ya karba ya gayyata Zaid ibn Sabit saboda alhairi da ya bayyana gare shi ya taru akan Zaid in Allah ya da darasin mu na gaba kuma za mu dora mu ji yadda bayani ya kasance Allah shi muna muwafaka Allah shi muna dace Allah ya sa ayyuka musu zama dambe daya dashi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك